هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى جاره والتعديل. نعم. هرقوني شروط لجاره والمؤدل شرط أم جاره أن تعوى قومي أدل تعوى عليكم السلام. الأول نهرقو القوة في العلم يكسن تينا لكرهن علم تلزم لجاره والمؤدل أمور نذكر منها ما يلي da koi lamurra wanda sun zama tilas sai yana da su zan mu ambaci wanda ke tahiya na harko alhibz harda an takuna hafizatu wa sai ay kasance kwakwalloshi mai yalwaci bi hasu ya tasawwaru inda tajrihihi wa ta'dilihi ahadisul majruh ta yadda a lokacin da zai jarraha ko ya adaltar yana sawarawa a kwakwalloshi hadisan wanda zai jarraha ko ya adalta in faizinu habi gariha ya auna su da wasansu ويعتبر هذه الحديث ثقات يي اعتبار صد حديثا ثقات امنتتن متاني ما امرات الى النظر في رجال الاسناد تare da kiyaye warshi da duba cikin mazajen isnadin al-akharin wasan daban ba da mutun dai ba ake hukunci sai an gabaki dai rijal al-isnadin yace fa la'alla da'af yakuna min ghairihi me yiwa raunin ya kasance ba da tawajen wannan mutunan shi kadai ba ne wa alaihi an yakuna arifan bi asma'ir rijal kuma wajibi ne gare shi kasance masani ne da ilmin wannan mazajen hadisi wa ma'rifatul mu'tarif wal mukhtalif kuma ya san wanda sunan sa ya hadu amma kuma mutun ne bambam kamar wanda muka ga sana daga cikin asbabul illa chakudewar sunaye da mai rauni da mai inganci wannan sunan shi Muhammad ibn Abdullah an cewa Muhammad ibn Abdullah to ya san ba mutun dai bane sun bambanta wal muttafiq wal muftariq da wanda suke ittifaqi kuma sun raraba wani hawi zalika da makamancin wannan hatta la yajraha aw yu'addil man lam yurduh har ba zai iya adaltarwa ba ko kuma ya raunana wanda ba shi yake nihi ba in shuna ya zo dai kawai ba tare da ya tantance ba wannan ne kawai yace ai mai rauni ne sai ta bayyana kuma cewa ba shi bane wani ne daban na biyu a cikin wannan kishi sharadin shi attayaqquz fadakuwa kare kasance gafalalle ne wa an yakuna mutayaqqizan yakasance fadakakke ne wa attayaqquz huwa al-intiba attayaqquz shine fadakuwa wal hazru za'id da kuma kiyayewa mai yawa alal hifz akan har da cewa khaufan min huqu'il inqida'in dan saboda kauce ma abkuwar inqida'i ya wuta dalilin ko ta dalilin wa khasatan tadlisu tasuya musamman ma tadlisu tasuya wanda yana da wahalar bambancewa tadlisu tasuya shine ruwayatu hadisi dariqin fihi rawin da'ifun bayna siqatayn shine a rawaito hadisi wanda akwai marawaici mai rauni daya tsakanin amintattu biyu laqiya ahaduhum al-akhar wanda dayan su ya gamu da daya faiskudul mudallis rawi da'if marawaicin mai tadlisin sai ya sare yadda wancan mai raunin kai sauyi sanadin siqatan asiqa sai daidaita sanadin kawai zamana siqa ne daga siqa kuma babu shakkun cewa sun hadike liya hukuma lahu bi siha dan amma hadisin in ga hukunci da siha wanda wannan kuma shine sharru anwa'u tadlis mafi sharru nau'i na tadlis shine tadlis tasuya duk wanda aka gefa da shi to raunin shi mai tsanani ne aka an gane shi ko yau wanda sikakin sun hadu tsakanin su akwai haduwa tsakanin su to mai rauni kuma ya shiga tsakanin su ya amso daga wancan kuma ya amso daga wancan to wan marawici mai tadlisi yazo sai ya sare yadda mai raunin dan ba za a gane ba in ba sikat ba amintattu jahabiza ba za a gane allazi wasafahu abu hatim ar-razi bi annahu qalla man yafhamu Abu Hatim Ar-Razi da kanshi yake cewa kadan ne masu fahimtar tadlisin tasuya wa khashi ittifaq ismain ahaduhu masika yace da jin tsoran haduwar sunaye guda biyu wanda dayan su sika ne dayan su da'if ne wani hau zalika da ma makamancin wannan mayudur kullu fazul jahabiza wanda hafizai jahabiza gwaraje su suke gane su bi kasaratu muzakaratihim da yawan muzakara su saharihim da rishin barcin su azimi qala'ihim da girman binciken su suke iya gane wannan irin wannan nau'in tadlisin ba kowa yake gane shi ba na uku al itiqan kwarewa wa an yakuna mutqinan ya kasance kwararre ne lima ya fasga abin da ya harrace wal itiqan fihi ziyaratan ala al hifz an ce itiqan yayi doriya ne akan hifz sai ya ce hafiz ne nace Hafizun Mutiqin kuma doriya ne akan Hafiz. Ibn Hajar yake cewa qala Abu Zur'a, Abu Zur'a Ar-Razi yake cewa al itiqanu aksar min hifz as-sarat, itiqani ya hi harda ta zubowa, wanda zai tsaye ayi ta zubo hadisai, to kuma wanda shi ita harda ka wa zubo hadisan ka harda ce, to amma kuma kwarewa da gwarin cewa da bambancewa tsakanin na wancan da na wancan an samu irin wannan abubuwan shine itiqani. Na hudu, tamizu asbabul jarhi wa ta'dil wa ma'rifatul khilaf fiha, sanin sababban da suke sa jarrahawa da ta'dili da kuma sanin sabani tsakanin su. Yace an yakuna aliman bi asbabul jarhi wa ta'dil muhakka, ya san ya kasance shi mai aljarhu wa jarhi wal mu'addil, ya kasance masani ne game da sababban jarrahawa da adaltawa da suke na haƙiƙa. Mumayyizan lima yajrahu ma la yajrah, ya bambance abinda ana iya jarrahawa da shi da wanda ba iya jarrahawa. Walima yu'addil bihi wa ma la yu'addil, kamar wancan na farko abinda ana iya jarrahawa da shi da wanda ba iya jarrahawa, akwai wanda saboda wani abinda bai kai kawo ba, ko jin abinci a kasuwa ma zai raunanar da wannan marawacin ce bai amsa hadisin shi, to kenan kaga wannan in haka san halin shi ne ba kowace raunana shi ba ke amsa ya an yi bincike. Haka nan walima yu'addil bihi wa ma la yu'addil, da abinda ake adaltarwa da wanda ba adaltarwa, kamar mazhabin Ibn Hibban Allah mashi rahama, yanda shi kawai duk wanda ya kasance masturul hal ne kawai wajen shi suka ne shi yasa ta sahulancin shi a cikin sahihin shi ake samun hadisai masu rauni da yawa, har na ƙarya ma ya ba su hukuncin cewa sahihi ne, ya saboda shi kawai inda ya kasance bai san ba mutum kawai suka ne, kawai ya ɗauki musulmai galibin su cewa mu kyautata musu zato cewa adalai ne, sai in aka san haka ya bayyana. Yace hatta la yujarrihu rawi bi mazhi, hatta da kai zaman an rauna na marawaici dan wani wargi au dahiki ko kuma dan wata dariye shi wana hawu zalika da makamancin wannan, au yu'addil bi tulil, yace ko kuma ya adaltar dan saboda ya ga mutum da dogon gemu, wa zuhur da wannan ta taba bayyana akan wani a cikin wannan masallacin al-Imam Malik ne ban manta ba, ya zamana mai lazimta sallah ne da azumi da abin nan kullun a masallaci, sai wani ya zo ya amsa hadisai wajen shi, sai da wannan wani lokaci ya yi nisa aka ce yana ba da hadisai, ya sayo wannan mutum cikin sanadi, aka ce mashi ai mai rauni ne, ya ce abinda garrani ɗora da ke tafi tsawon gemun shi ya ruɗe ni, kawai ya ɗauka malami ne tun da gan shi da gemu, ya ce wa zuhuru salahihi, da kuma bayyanar nagartar shi duna kashifi halihi, ba tare da bambance yayiwa gami da halin shi ba, dole sai an yi bincike ba a bari wannan zahiri ka. Ibn Hajar yake cewa tuqbalu tazkiyatu min arifin bi asbabiha, ana amsa tazkiyatun rawi, tsarkake rawi ga wanda ya san sabubban ta ne, la min ghairi arifin, ba ga wanda bai sani ba, bi Allah yuzakki bi mujarrad ma yazharu lahu, dan kai tsarkake marawici dan kawo mujarradin abin da ya gani na zahiri, ibtida'an min ghairi mumarasa, tun daga farkon lamari ko ba tare da yayi mumarasa da wannan marawici ba, ba tare da yayi mumarasa da shi ba. Sharhin Nukba da Ibn Hajar yace wa karka kallama ba'du ahli ilmi, yace hakika wasu daga cikin malamai na jarhu wa ta'dil sun yi magana fi qaumin cikin sha'anin wasu mutane, lidukhulihim fi amr ad-dunya, dan sai shiga cikin lamarin duniya, ma anna hadha laysa bi jarhi, da kudai cewa kuma wannan ba mai jarrahawa bane, in kanu ahli adala wa hifzin wa itiqan, duka sun kasance adalai ne da harda mai kyau kuma da itiqani. Ibn Hajar yake cewa aba jama'atun min al-wari'ina jama'atun dakhalu fi amr ad-dunya fa da'afuhum bi zalik, yace wasu jama'a da dama sun aibanta, wasu masu sun aibata masu tsantsani ne, masu gudun duniya cikin malaman hadisi, sun aibanta wasu jama'a masu yawa dan sun gansu a cikin wannan a cikin lamarin duniya, wani daga ya ga wani yana cike tare da saraki shi kenan kawai ya ce ba amsa hadisin shi mutanen banza ne, wala asaru lidhalika tad'if, ya ce wala asara, babu wani gurbi da kar wannan raunanawa, ma asirki wa dabt, duk da cewa ga su da gaskiya ga su da harda, amma dan sun gansu cikin wannan cikin lamarin duniya sai su abun ga din su, yawa kenan nan sai musana insha Allah a musulai.
chicken siyasa.
Yeah, chicken siyasa.